من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yawmana 23 ga watan Zulhijja 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 29 ko 30 ne 29 ko 29 ga watan 6/2024 miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin kitabus sala zamu tashi yau babu tashahhud kuma wannan shine darasin mu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka darasi na 44 kenan zamu tashi babu tashahhud na ku yayi babu ko bai ba yayi babu ko na'am kenan dai a takeice babu jami'un ya kare kenan yanzu mun shigo sabon babu wanda malam mai asalin littafin ya bawwa ba mali ce babu tashahhud baban da ke bayani akan tahiyya at-tashahhud ana nihi ay fi salat tahiyya wadda ake yi a cikin sallah wadda idan sallah ta kasance mai raka'a hudu ce ko uku ce to akan samu tahiyya guda biyu a cikin ta ta farkon ta zamanto wajiba ce ta biyun ta zamanto rukuni ne tahiyya ta farko a cikin salloli masu raka'a hudu da uku wannan tahiyyar wajiba ce ma'ana idan ka barta to sujada yakan cike maka wannan gurbin na barinta da kai ina ta gani amma tahiyya ta ƙarshe a cikin sallah mai raka'a uku ko mai raka'a hudu ita wannan rukuni ce idan aka ce rukuni ne ma'ana ba yadda za a yi kai sallah sai ka zo da ita in baka zo ba da ita to sallah ta lalace kenan tahiyya ta farko da muke yi wannan wajibi ne sujada takan iya cike wannan gurbin amma ta ƙarshe rukuni ce dole sai an zo da ita in kuma sallah mai raka'a biyu ce kamar asuba kaga ai babu ta farko da ta biyu ɗaya ce kawai to wannan rukuni ce ita ce in baka zo da ita babu sallah dole sai mutum ya zo da ita kuma wannan wato kalimat da jumal wanda za a karanta a cikin wannan tahiyyar wanda ana kiranta tashahhud an kiraye ta ne saboda a cikin ta akwai kalmatai shahada kalmomi guda biyu nami na shahada ko akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a cikin wasu ruwayoyi to kaga wannan ta nan ne aka kiraye ta mi at-tashahhud an fahimta ko na'am to kiran dai wannan baban zai mana bayani ne akan ita tahiyar malike cewa al hadithu sadisu 10 ba'd al 100 hadisi na 116 an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أهدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء ورد اسم إمام البخاري معنا يا فتر دشي حديث عبد الله تم سعود يدالة تبتا أغريشي yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhuda lalle tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da ni at-tahiyya yace kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana cikin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda biyu wato malume suka ce anan wato ba wai sun yi musafaha bane gaisawa da ake yi wanda shari'a ta shar'anta lokacin da muka hadu da kai to sai mu sallama sai mu musafaha assalamu alaikum wa alaikumus salam sai ka meko mana hannunka na dama ni ma in meka maka na dama sai mu hada wannan yace musafaha ko to anan ba irin wannan bace saboda shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam hannun shi shi wato Abdullahi da Masudi ya kawo da shi manzo ya sa hannun shi cikin hannayen shi guda biyu ya damke sa haka malamai suka ce wannan wato usulubi ne salo ne na karantarwa da wanda shi za a karantar din zai dauki abin da muhimmanci ya san cewa wani abu ne na musamman kuma wannan mai karantar da shi ma'ana wanda yake ya kusance shi sosai kuma masoyin shi ne kuma yana girmama shi yana mu'amala da shi yana hada jikin shi da shi ina ta fahimta ka kalli kololuwar daraja wannan ma'ana daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma jiyan da yake mu'amalar waɗanda suke tare da shi kaga wannan zai sa su ji cewa duk da girman shi duk da kazan shi amma kaza yake mini to malamai suka ce wannan usulubi ne salo ne na karantarwa game da wanda ake karantar da shi ya riki abin da ake gaya mishi da muhimmanci ya san cewa wannan wanda yake karantar da shi masoyin shi ne kuma alkhairi ne yake sadarwa zuwa gare shi shi ne manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannun Abdullahi dan Mas'ud tsakanin hannayen shi guda biyu shine sai ya ce kaffi baina kaffaihi kenan tafin hannu yana cikin tafin hannun shi guda biyu sai ya ce kama yu'allimuni surata min alqur'ani manzon sallallahu alaihi wasallam dan Mas'ud manzo ya karantar da shi tahiyya kamar yanda yake karantar da shi surorin alqur'ani kaga qur'ani idan za a karantar da kai ana karantar da kai ne kana fada ana fada ko baka ba ana ma talqini me ma'ana talqini a gaya maka yanda lafuzan suke da harfan suke kuma da yanda ake karantawar to haka ne sallallahu alaihi wasallam ya ma'ana ya lakana mishi tahiyya to wannan fadari yace yu'allimuni kama yu'allimuni surata min alquran wannan ya nuna cewa ashe tahiyya tana da muhimmancin gaske ta yanda yake karantar da ita kamar mi kamar qur'ani kuma wannan ya nuna cewa tahiyya ba a buƙatar mutum ya canza wani lafazi ko wani wasali. Yanda a Ƙur'ani haramun ne baya halitta ka canza wani abu, to haka a tahiyya baya halitta ka canza ko da wasali sama ne kamar da shi kasa. Ka zo da komai yadda yake, yadda ake karanta Ƙur'ani a kiyaye shi, kada a yi ƙari, kada a yi rage, to haka ita ma tahiyyan nan. Ka gwada ke nuna maka mi mahimmancin tahiyya. Ina ta fahimta. Ta haku da yawa daga cikin musulmai tahiyyan nan ba 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 ta mahimmanci ba. Baya ba mi ba ba ta mahimmanci. Mutum da wahala ba kowa bane yake zuwa ya ce ya tahiyyan nan ta inda wurin in ji ya take. Yanda ya karanta da haka haka rabin da haruffa na Turanci da waye gama ya dan koya kawai shikenan. To wannan ba daidai bane. Ya kamata ne kake so ka gyara karatunka na Qur'ani tsaf. To tahiyyan nan ya kamata a bata muhimmanci. Kuma kamar yadda za ku gani anan, wato ai mun karanta tahiyyar. Daya ce daga cikin sigogi na tahiyya ɗaya-ɗaya wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan guda shida. Siga-siga ta tahiyya sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban. Akwai ta Abdullahi dan Mas'ud, ita ce wannan ko? Akwai ta Abdullahi dan Abbas, akwai ta Ummu na Aisha, akwai na Umar bin al-Khattab. Haka dai wato sahabban nan akwai kowanne akwai tahiyya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su, mana ta zo da mi sigogi daban-daban. Awal mai suka ce wannan tabla dan Mas'ud ita tafi kowanne inganci, hanyoyi waɗanda suke muttafaqun alaihi wanda suke mana tabbatattu. To wannan siga suka ce ko tayi kowace, amma kowace kai tayi mi tayi daidai. An gane ko abin da ake so? Mana dai mutum ya tsaya ya karance ta wanda siga da ya dauka, ko ta kowanne sahabi ka dauka, to ka tsaya ka karance ta yadda take. Shine kina ga kenan manasalo yana karantar da shi tahiyya kamar yadda yake karantar da shi sura na Al-Qur'ani. To ga tahiyya yadda take, sai yace at-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi. Kaka ce at-tahiyya, at-tahiyya, at-tahiyyatu lillahi, at-tahiyya. Ba haka muke cewa at-tahiyya ko? Sai ka ce at-tahiyya, sai ka sa shadda a sama ya uji at-tahiyyatu, sai ka ce kuma lillahi. Kaka ce at-tahiyyatu lillahi, tulullahi. Haka ake cewa at-tahiyyatu lillahi, a'a at-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi. An gane ko? Yawa, wannan gaba kenan. Kalmar at-tahiyyatu lillahi shine kamar da malamai suka fada, shine at-ta'zimat. Dukkan wani salo da ake yi wajen gaida wani na girmamawa da kambabawa da kuma kai ka kaskantar da kanka, ka nuna kanka ba kowa bane, to wannan ga baki ɗayan shi ya tabbata gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ta kanta sallah kaga irin su khushu'i, khushu'i ibada ce ko? Kuma girmamawa ne ga wanda kama khushu'i, ta'zimati ne khushu'i. Haka nan khudu'i, ma'ana mai khudu'i kaskantar da kai, ka nuna kai ba kowa bane, kai ba kowa bane. Ina ta gane. To yin haka ibada ne. To ka yi shi ga Allah yayin da kake gaishe da shi, lokacin da kake sallah. Kaga ruku'i shi ma girmamawa ne, sujada girmamawa ne. Duka waɗannan wato ababe ne na girmama ko gaisuwa ga girma wani babba. To waɗannan at-tahiyyat kin, waɗannan at-ta'zimat ga baki ɗayan su sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ta gane. Kina dai a takaice, wato akwai waɗansu nau'uka na ibada na gaisuwa, irin su ruku, irin su sujada, ba a ma kowa su sai Allah. Ko da kai ba ka yi nihin sujada ba, ba ka yi nihin bauta ba, haka kawai wannan dan sarki ne ka zo ka faɗi kamar sujada, ka sami Allah. An gane ko? Saboda mi? Wannan masajidu lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Dukkan waɗannan gaban na sujada na Allah ne, ba a ma kowa, ba ma kowa sujada sai Allah. A kowane irin usulubi, kowace irin niyya kai. to da haka dai attahiyatul lillahi mana duk wadansu salo na girmamawa a wajen gaisuwa sun tabbata ga Allah. Sai kace wassalawatu, as-salawat jam'i ne na as-sala ko as-sala, tana da ma'anoni guda biyu, akwai ma'ana ta lugha kuma akwai ma'ana ta istilahi ko kuma mana akwai ma'ananta ta shar'i. As-sala a harshen larabci shine addu'a, addu'a, addu'a da zaka yi, ana kiranta mi sala. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sai ce mi wa salli alaihim. Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka amshi daga dukiyoyin muminai sadaka, kuma ka tsarkake su, sai ce kayi musu sallah. Kayi musu mi sallah, ana nihin ya tashi ya sa su gaba da musu ruku'i da sujada, a'a ana nihin yayi musu addu'a. Kenan asalin kalmar as-sala adda ake ni a harshen larabci kenan, amma a shar'ance idan aka ce as-sala ana nihin wannan sallar da muke yi, wanda za a tashi sharadi da ingancin ta, ka zo kai arwalla, ka fuskanci al-qibla, kai kabbaral harama, kai karatu, ka karanta fatiha, kai kaza kai kaza kai kaza, an gane ko wannan sallah ce ami a shari'a. To as-salawat kenan, duka wannan kalmar ta kunshi dukkan ma'anonin guda biyu, ma'anar lugawi da ma'anar shar'i. Ma'ana dukkan wata addu'a ba a kiran kowa sai Allah, ba a roƙon kowa sai Allah, an gane ko haka ne. Ita ma sallah ba a ma kowa ita sai Allah subhanahu wataala, shi ne ma'ana was-salawatu. Kenan dukkan salloli da addu'o'i da salloli ba a yin su ga kowa sai ga Allah, sun tabbata ga Allah. Sai ya ce wa tayyibatu, at-tayyibat ma'ana ababe wanda suke kyawawa, dada da tsarkaka na maganganu da na aikatawa, duka sun tabbata ga Allah, an gane. Domin Allah subhanahu wataala daga cikin sunan shi akwai at-tayyib, kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ma'ana tsarkakekke ne, baya karban abu sai mi sai wanda yake mai tsarki, ma'ana dukkan abin da yake kyakkyawa ne, tsarkakekke ne, to ya tabbata ga Allah subhanahu wataala. Sai ya ce assalamu alayka, assalamu alayka ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ka. Wane ya ce ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin, ana nufin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi, da kuma rahamar Allah, kenan aminci, kenan amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi, da jin kan Allah da rahmar Allah. Wa barakatuhu, da kuma albarkatun shi. Kaga anan wato an roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku. Na farko assalam, idan aka ce assalam shine kukuta, kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kana roƙa mishi kukuta da dukkan wata tawaya da dukkan wata naƙasa. Wa rahmatullahi, kuma kana roƙa mishi rahamar Allah, ma'ana ar-rahama bi ma'ana al-khair kenan, kana roƙa mishi al-khairai na Allah. Wa barakatuhu, da albarkoki, ma'ana dadin al-khairin, domin ita albarka wa al-khairi ne take iskowa sai ta mihe ta dada shi, shi ne ma'anan albarka. Al-khairi ya bunƙasa, al-khairi ya yaɗi ya yawa, shi ne ake kira mai da larabci al-baraka, an gane ko. Kina roƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam kubuta da dukkan tawaya da dukkan naƙasa, kuma kana roƙa mishi dukkan alkhairi da kuma ƙarin dadi da haɓɓakuwan wannan albarkar. To malamai suka ce wato wannan jumlan dalili ne, dalilun min adillati tauhid, dalili ne daga cikin dalilai na tauhidi. Ana fahimta ko? Kaga anan wa kama addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wa, aka roƙa mishi wa Allah, ana fahimta? wanda ake roƙa mishi Allah shi ya roƙe shi wanda ake roƙa mishi Allah shi ba a roƙe shi ba kun fahimta shi ne malamai suka ce wannan gabar tana nuna mi kadaita Allah ba a roƙon kowa sewa sai Allah to in kuma idan har ya zama tuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi amma zai cewa annabin Allah ne shine mafificin ɗiyan adam ga baki ɗaya shine zababban sa yafi kowa idan shi har ba a roƙe shi ba to kuma an roƙi wani shi ba mu kenan kaga ba wanda za a roƙa sewa sai Allah sai yace kuma assalamu alaina domin ita wannan kalmar ta tashahud gaskiya tana kumshe da kalmomi waɗanda suke a tauhidi masu girman gaske kaga yace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu kaga kai mai wannan tahiyar yayin da kake tahiyar yanzu kuma kana rokawa kanka kana roka ma kenan kana rokon Allah wa kanka haka ne Hausa ko mana kana rokawa ma kanka Allah kana rokon Allah kana ma kanka kuma kana ma ɗan uwanka wanda kuke sallah tare idan kace assalamu baka ce assalamu alayya assalamu alaina kenan amincin Allah ya tabbata a gare mu ni da ƴan uwana wanda muke sallah kaga ka rokawa kanka ka roka ma wanda kuke sallah tare da su sai kace wa ala ibadillahi salihin kuma ina roƙan aminci Allah yayi aminci ga dukkan bayin Allah waɗanda suke managarta ga dukkan bayin Allah waɗanda suke managarta ka roƙa ma kanka ka roƙa wanda kuke sallah tare kuma ka roƙa ma duk wani bawa daga cikin bayin Allah mutum ne ko aljani ne ko mala'ika an gane ko shi ma anan kaga malamai suka ce kaga duk wani bawan Allah managarci an roƙa mishi Allah ko ba roƙa mishi Allah ba to wanda ake roƙa mishi Allah shi ba a roƙon shi kai ma roƙa maka Allah ake kuma kai sai a roƙe ka nan ma akwai mi nuna tauhidi cewa ba a kiran kowa ba a roƙon kowa ba a nema a wajen kowa sai wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida na yarda na sakankance cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala babu abu na shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah a wata ruwa ya zo wahdahu la sharika lahu ka kenan karin taukiri ne la ilaha illallah wannan shi da yake ba shi da abokin tarayya kuma wannan ziyada ta inganta wahdahu la sharika lahu kuma kace wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne anan shi ma wannan jumla ta karshe cewa abduhu wa rasuluhu a cikin wannan akwai indibab mana akwai mi da baibaye mutum ya tsaya akan wato inda shari'a ta tsaida shi waɗansu wato sun yi jafa'i a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi jafa'i mai ma'ana jafa'i sun munana ladabi a cikin haƙƙin wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma sun huce gona da iri sun yi guluwi ta yadda suka bashi haƙƙin Allah suka allantar da shi amma da ka zo wannan jumlolin ka ce kenan wa ashhadu anna muhammadan ka ce abduhu bawan Allah ne an fahimta bawa ana bauta mishi ba bauta mishi kaga wannan an daɗe waɗanda suke bauta mishi koma bayan Allah masu bashi matsayin Allah to ka tabbatar da cewa shi bawan Allah ne ba shi da haƙƙuna na Allah ina ta gani shi mana da haƙƙin shi Allah ta'ala ya dora a kan mu nashi amma babu haƙƙin bauta a ciki kuma wa rasuluhu ma'aikin Allah ne ka gana an yi mi an datse waɗanda suke jafai a cikin mi haƙin shi wato ba sa cika haƙin shi idan aka ce wannan ma'aikin Allah ne miye haƙi a gare ga bawa game da ma'aikin Allah shine kai imani da shi kai mishi da'a kai mishi biyayya ka girmama shi ka ɗaukaka shi ina ta gane kaga wannan wato gaba ce wannan take bayani ga wanda suka yi jafai cewa idan an magana manzon Allah to wajibi ku mishi da'a dole ne ku bi shi ku girmama maganar shi an fahimta ko da ke dai wannan addu'a wannan attahiyawa da muke karanta a ƙarshen kowace sallah tana dauke da ma'anoni waɗanda suke masu yawan gaske wa fi lafzin a wani lafazi kenan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qa'ada ahadukum lis-salati ko fi salati idan ɗayan ku ya zauna a cikin sallah wannan zaman ya kasance zama ne na farko ko na biyu ko ba ana nihin zama ba tsakanin sujjada guda biyu a zama da ake bayan raka'a guda wani rako'i guda biyu to idan ɗayan ku ya zauna a cikin sallar shi falyaqul to ya ce attahiyatu lillahi an gane ko wa zakarahu ila akhirihi sai ya ambaci wannan hadisin har zuwa ƙarshen shi kana ga wannan wato ita ce siga zamu ce ta Abdullahi dan Mas'ud amma mu fi wanda muke karanta a cikin littafin mu na Malikiya micece take cewa attahiyatu lillahi ko attahiyatu lillahi azzakiyatu ko haka ne to kuma gaban fa at-tayyibatu as-salawatu lillahi to sauran gaban daga kusan duka iri ɗaya ne dama a farko farkon ne suka sha bamban majiba wanda yace riwayar Umar ta wanda muke tace riwayar Umar bin al-Khattab an gane ta kamalikiya kenan kenan kowace dai ka dauka kai tayi amma dai malaman sun ce kamar wannan tafi cikai inganci wallahi ta'ala alawa wa fihi wato a cikin wata riwaya wani lafazin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innakum domin ku idza fa'altum zalika idan kuka yi haka kenan kuka yi wannan tahiyyar da na koya muku kuka yi ta haka faqad sallamtum haqiqa kun yi sallama kun nemi aminci kun newa aminci ala kulli abdin akan kowani bawa salihin managarci fi sama'i wal ardi a sama ko kasa an gane ko wato wannan a ya zuwa waɗansu ruwayoyi sahabbai can da farko mi suke yi idan suka zo su ce mi assalamu ala jibril assalamu alaihi ala assalamu ala mika'il assalamu ala isra'il suna ta zazzano mutane yace haka dai haka kawai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih idan kuka ta haka to yace kenan a faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fi sama'i wal ard haqiqa kun yi sallawa ga dukkan wani bawa na Allah managarci a sama da ƙasa mutum ne ko mala'ika ko aljani inda mutumin kirki ma'ana aljani a cikin mutum da aljani wasu mala'iku na yayi an hudda sulaya sunan Allah ma amarhum to a cikin mutane da aljanne managarta daga cikin su ku karo da mala'iku dukkan musu sallama an kai haka wannan shine wato jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wa sallam jawami'ul kalim irin nashi kaga zaka ce sai kai ka ce assalamu ala fulan ala fulan sallah ta kare ko baka iya sa kowa amma jumla guda ce zaka faɗi kowa ya shiga da mutun da aljani da dan da mala'iku kowa ya shiga an fahimta ko na'am wa fihi a cikin wacce ruwaya dai wannan lafazin yace falyatakhayyar min almas'alati ma sha to idan yin haka falyatakhayyar to sai ya zaba shi mai sallar wannan wanda ya karanta tahiyyin ya kammala ta to sai ya zaba min almas'alati na daga ma'ana mas'alo ma'ana addu'o'i roƙo da zai yi ma sha abin da yake so kuma sai ya roƙi Allah an gane ku yawa kenan kamar da zamu gani abinda dalis ka nuna cewa idan ka kare in kai tahiya to zaka biyanta da ni salatu annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka zaba abinda kake so na addu'a kai to malamai sun kasa kashi uku a kaga ne ya ce maka ka zaba na daga addu'o'i abinda kake so to abinda yafi ka zaba addu'o'in da suka zo a wannan gurin suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallah yayi tahiyya yayi salatin annabi to yake yin addu'a kaza 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 bayan tahiyya to wannan shine na farko abin da kamata ka fara shine kamata zabin ka na farko zabin da zai biyo na baya cewa ka zabi na daga addu'a abin da kake so cikin addu'o'in da suka zo a qur'ani ko a hadisi sai kai zabi na uku kuma shine ma'ana addu'a da kai za kai ka ce ya Allah wani kaza Allah kare ni Allah kaza Allah kaza da sauransu an gane ko yanzu misali ka ce da ka ce Allah bani arziki da kuma a ce akwai wata addu'a ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayani akan roƙon arziki to kai wancan kin kakai naka an gane yawa kenan dai kowanne kai yana da kalkashin falyatakhayyar min almas'alati ma sha kenan mutun ya zaba na daga addu'o'i wanda yake so sai yi to wannan shine karshen wannan hadisi male ce babu kaifiyati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da ma bayan tahiyya sai mi sai salatu annabi baban da ke bayani akan yadda za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati aina a wajen sallah ko a cikin sallah a cikin sallah saboda kitabu sallah muke ci ko bayani ne ake akan lamarin sallah kenan yadda za a ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin sallah الحديث السابع عشر بعد المئة حديث نتري دقوم شابك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كأب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو wannan tace salatul ibrahimiya ita ma dai tazo da sigogi daban-daban duka wato da ita tahiyyan da at-tahiyya bi ma'ana tahiyya da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam duka Imam al-Albani a cikin sifatul salah ya jero sigogi gaba daya kenan mutum sai ya zabi guda ya harrace ta sai ya rika yin ta hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla Abdurrahman ibn Abi Layla ɗaya ne daga cikin mafifitan tabi'ai da kuma malumansu wata ran sai ya haɗu shi ne ma'ana laqiyani Ka'ab ibn Ujra Ka'ab ibn Ujra ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu ɗaya daga cikin manya-manyan malumai na tabi'ai faƙala sai shi wannan sahabin Ka'ab sai ya ce wa Abdurrahman ibn Abi Layla ya ce ala uhudi laka hadiya shin kana so in baka wata kyauta ya tambaye shi kenan kyauta wadda take mai tsada sai Abdurrahman ibn Abi Layla sai farin ciki ya ji daɗi ya ce bala ahadi hali sai ya ce ba ni wannan kyautan mana imin wannan kyautan to shine Ka'ab yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kharaja alaina wataran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito zuwa gare mu fa kulna sai muka ce ya rasulullahi ya annabin Allah ya ma'aikin Allah kadi allamana Allah kuma na ku haka ne a wannan lokaci ana samun bambancin wannan kadi allamana Allah kaifa nusallimu alayka haqiqa Allah ta'ala ya sanar da mu ya koya mana yadda zamu maka sallama sai yace fa kaifa nusalli alayka to ya zamu maka salati sai umurni na Allah ko Allah yace إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ألا لي أمرني ألا دا منزو معنى ألا دا ملائكو سكينين صلاتي كمنزو صلى الله عليه وسلم ألا تكما ترمى سي إيماني كما منزو صلى الله عليه وسلم صلاتي تشير سيسك تنبيعنا صلى الله عليه وسلم وأنن صلاتي ألا يقول من إذا مكا صلى الله عليه وسلم تو يا يزام مكا صلاتي قال قولوا أنه صلى الله عليه وسلم يأتي كتين a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin yayin da suka tambaye shi har ma shuru yayi farko da suka tambaye shi ayat da ta sauka mun sani za mu maka sallama za mu maka salati sai shuru sahabbai suka ce sai muka ga ya shiga cikin wani yanayi kamar ana yi mishi wa'azi domin idan ya shiga yanayin da ake mishi wa'azi suna ganewa sai bayan ya wannan yanayi ya huta sai ya ce musu kulu ku ce ana shi ma dai wannan wannan salatin wahayi aka mishi wahayi aka mishi sai ya gaya musu ko wannan shine halin sahabbai kuma larabawa da sun san larabci sun san komi amma basmi basu shiga gaban Allah da manzon Allah wajen aikata abu komi yaya al'amarin ne yake rabin Allah da aka ce kaza yaya za a yi shi kuma sai ya ce ayi kuma ya ce ga yanda za a yi an gane ko to ai ganganci ne ko daga wani yazo ya kawo wani abu sabani shi har yake nema ya rika daidaita shi da na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kene yake musu ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad haka nan kai salati ga iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kai salati ga kai iyalan annabi ibrahim innaka hamidu lalle kai allah abun godiya ne majidun ko mai girma wa barik ala muhammadin allah kai albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad kai albarka akan iyalan annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kuma kai albarka akan iyalan annabi ibrahim innaka lalle kai allah hamidun abun godiya ne majidun mai girma to wannan shine wato wannan salati ta ibrahimiya mun ko babu shakka ita ce mafifiyar ce ko wace salati da ka sani eh wani wanda yazo sabanin shi ma to ganganci ne eh ka bar mishi kayan shi kai abinda annabi Ibrahim yazo da shi ya wadace ka an san dai sabanin da wani sai ganin cewa ana iya yi wani ya kirkirowa ko ba ya kirkirowa an gane ko mu muna ganin ba wannan tauqifi ne ba baka iya kirkirowa sai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shi to kenan wannan bayan tahiyya za a yi salatul ibrahimiya duk wani salatin da kai a wannan wurin ba shi ba to ba kai ba to malamai sun yi sabani akan hukuncin karanta salatun annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya da imamu shafi'i da imamu ahmad sun ce akan cewa wajibi ne duk mutumin da ya yi tahiyya bai karanta ba salatun annabi sallallahu alaihi wasallam sallar shi ta lalace sai ya saki an gane ko yawa sai wato Abu Hanifa da Malik sune suka ce sunna ce sun kafa hujja daga da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta tahiyya sai yace idza fa'alta hadha faqad qadaita salataka bai zancin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koro ya bayani tahiyya ce in kai haka sallarka ta cika suka ce to wani yana cewa kenan ita salatin manzo sallallahu alaihi wasallam sunna ce ba wajiba ba ce an gane ko to amma imamu Ahmad da imamu Shafi'i su sun kafa hujja da lokacin da suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alayka sai yace kulun wannan bai umurni ne suka ce to ya zama wajibi kuma ya zo a cikin hadisin da imamul hakim ya rawaice shi da imamu da hakim da abu hakim da suka ce kaifa nusalli alayka fi salatina, can haka suka ce yaya za mu muka salati a cikin sallanmu, sai ce kulu ku ce, suka yi to wannan ya nuna cewa wato wajibi ne, an gane. Sai hukumce-hukumcen da yake cikin wannan hadisi wanda ya gabata, fa'ida ta farko wajibcin yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato salati a tahiyya ta ƙarshe, a tahiyya ta ƙarshe ba ta biyu ba, dole cewa da su kuma shafi sun ce a ta biyu ma ana yi, amma a ina yake wajabta a ta ƙarshe, an gane. A kuma abin da ake nihi wato kaga ya kace Allahumma salli ala Muhammad, ko Allah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, me ma'ana Allah ya ma'ana sallallahu alaihi wasallam salati, suka ce salatul lahi ala nabiyyi sana'u alaihi wa ta'zimihi, Allah ma'ana ya girmama manzon Allah ya yabe shi, to shine ya mishi, ya mishi salati, an gane. Mu kuma salatin mu mu yi addu'a ne Allah ya ma'ana sallallahu alaihi wasallam wannan kin, to kenan Allah ya namishi salati, ko mu yi Allahumma salli ala, mu addu'a ne muke Allah ya mi yayi mishi wannan salatin, shi kuma salatin da Allah ya mishi shine Allah ya yabe shi girmama shi, an fahimta. Fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin, lalle ina daga cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mu wato mu riƙa roƙa mishi Allah muna yi mishi salati, haƙƙin shi ne akan mu, an gane. Kamar da malamai suke fara cewa wato wannan addinin ga baki ɗayan shi bai iso ba zuwa gare mu sai ta hannuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wanzu ya ce man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya maka abin kirki karama kai ma karama mishi, kai mishi, da haka wajibi ne mu riƙa roƙa mishi Allah muna yi mishi wato salati. Abu na uku daga fa'idodin wannan hadisin, lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi yanda za a yi mishi sallama da kuma yanda za a yi mishi salati, da haka ba a neman mi gudunmuwan wani tunan ƙare, kawai kai yi za ka yi. Fa'ida ta hudu yana daga cikin sababin ɗaukakan sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙarin ɗaukakan darajar shi, addu'al al'ummar shi a gare shi, an gane ko, da haka yake cewa kenan ku roƙa mini wasila, kenan ya buƙata mu riƙa roƙa mishi. Fa'ida ta biyar daga cikin wannan hadisin cewa magabata kenan sahabbai tabi'i tabi'u tabi'una kenan sun kasance sukan yi wa junansu kyautar ilimi da mas'aloli na addini, kuma sukan sanya wannan kamar tsaraba ce mai kima, ka zo ka haɗu da wani sai ka mishi kyautar wani ilimi, kamar da ya haɗu da shi ya ce kana so in maka kyauta, ko ba ka ce mishi ba ala uhudi laka hadiya, kana so in baka wata kyauta, mu yanzu da ka haɗu da mutum ka ce mishi ala uhudi laka hadiya, to hannunka zai jiba leda ne a ciki, ko kuma yana jira ga ka sa hannunka cikin aljuhu za ka janyo wani abu, ko ba ka ba, to su kyauta a wurinsu mai kima to na ilimi shi suka yi bashi bane, ya yi kowace kyauta da zaka musu, an fahimta ko, ke ne zace mafi falalar kyauta da kuma tsaraba da wanda wani zai kawo ma wani. Sai wata fa'ida, kaga a cikin wannan salatin aka ce Allahumma salli ala Muhammad ko wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wannan kamakin kaga abu ne wanda yake babu kokonto, mutane guda biyu ba sa mi jayayya akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin al'umma, ba jayayya akan wannan abu ne muttafaqun alaihi, manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafificin ɗan adam gabaki ɗaya. To kuma a ka'ida sukan cewa a ilimin ilmul bayan a cikin balaga al-mushabbah kullum kasa yake da al-mushabbahu bihi, idan ka kwatanta wani abu kace kaza kaman kaza
to wanda aka kwatanta yayi wanda aka wanda shi aka kwatanta wanda kun gane ba in kace wane sadauki ne kaman zaki da shi da zakin wani sadaukantaka zakin yayi shi ko to wannan shine al-mushabba al-mushabbahu bihi kenan shi wannan abin da aka kwatanta shine zaki to kullum suka ce sifa a cikin wanda aka kwatanta tahi cikin wanda aka kwatanta ne shi to a wannan hadisin aka ce kama sallaita ala ibrahim an gane ko to ma'ana ana nihin kenan yanzu annabi ibrahim ya nuna sallallahu alaihi wasallama to malamai sun zo da amsoshi da dama akan haka amma suka ci amsar da tafi mafi kyawu shine cewa aka ce allahumma salli ala muhammad wa ala kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ko Ibrahim da iyalan Ibrahim wato Allah yayi mishi salati kamar yadda ya ma annabi Ibrahim da dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim kun san cewa bayan annabi Ibrahim duk wani annabin da yazo to daga zuriyar shi ce daga cikin su kuma hadda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kuna fahimta to yanzu hadda shi a ciki hadda salatin shi sai aka ƙara da annabi Ibrahim sai aka ƙara da annabi Ishaqa da annabi Yaqub da annabi Musa da annabi Isa da waye da waye duk waɗannan annabawan na bani Isra'ila hadda nashin a ciki a share shi ma yana cikin iyalan annabi Ibrahim din shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali Ibrahim din an fahimta to in aka da nashin kaga in aka ƙara da wasu ai kaga yayi nashi shi kadai ko zo ku kun gane ba duka nashin na gama bai kai nashi ba to nashin hadda shi a ciki kun gane shine ma'ana nan tashbihin da akai ma'ana ta hutu kun gane sosai kenan da nashi ne da ƙari in aka ce kama kaza to da nashi ne da kuma ƙari na sauran annabawan gaba daya na'am kenan dai wannan shine a wannan hadisin sai hadisi na gaba akwai lokaci ko na'am باب الدعاء بعد التشهد الاخير باب da ke bayani akan addu'o'i wanda za a yi bayan tahiyya ta karshe ga sallah mai raka'a uku ko hudu kaga za a yi raka'a za a yi tahiyya ta farko da ta biyu ko to anan tahiyyar da muke ni wanda za a yi addu'a a bayanta ba ta farko ba ta bi ta karshe ita ce ake zance kenan addu'o'in da za a yi ai can ya gaya maka cewa idan yayi tahiyya yayi salatin manzo to fal yatakhayyar min addu'a ko min almas'alati ma sha ko ka zabi addu'o'in da zaka so ga irin addu'o'in da suka zo da ake yi ake yin su bayan tahiyya alhadisu 18 ba'da al-mi'a hadisi na 118 an abi hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نعم أولا حديث أخرجه البخاري في الجنائز هكذا ما مسلم يوم تردشي أشكال المساجد a hadisin Abi Hurairah da tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u kaba bukari ba shi ko wa fi lafzin li muslim idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba' yaqul allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam thumma dhakara nahwa kina hayi zuwa karshe hadisin abi hurairah da tabbata gare shi kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika ya allah ni ina neman tsari daga gare ka min adhabil qabri daga azabul qabri allah ina roƙonka ka kiyaye ni ka tsare ni kakiya shi daga azabul qabri wa azabin nar ya allah ina roƙonka ka kiyaye ni da azabar wuta wa min fitnatil mahya ya allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitinar rayuwa wal mamat da fitinar mutuwa ومن فتنة المسيح الدجال يا الله إنا رقونك ككيايني دك فتنة المسيح الدجال دوجل لك إنا وانا أكي بدنش وانا مشارة تندبع تقول من شري إليش با. وفي لفظ لمسلم أولي أشكل لفظ إمام مسلم يتي إذا تشهد أهدكم إذن إيمكو يتهيا منا يقال يتهيا يا سلاة منزو فليستعذ بالله من أربع تويني متألي دا الله دا أبو دا أبو هو أبو داهم يقول ينتشوى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما أنا ثم ذكر نعوه منا يأم بشكتن قوة حديث دي قمت توانا أدو أتي مي جرما مي مهم منتي domin a ciki bawa yana nema mana Allah ya tsare shi daga cikin manya-manyan sharrurruka da kuma sababin sharri an gane ko kuma wani yana nuna muhimmanci wannan addu'ar kasancewa ne sallallahu alaihi wasallam ya ba ta kula ta musamman baya yin sallah face in wajen tahiyya sai ya yi wannan addu'ar yana ba ta muhimmanci kuma yana kula da ita kula ta musamman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta kuma yana yin umarni a yi ta kuma ya sanya ta yana yin ta ne bayan tahiyya kafin sallama a ƙarshen kowace salla wanda ko mun san cewa idan mutum ya kare tahiyya yayin salatin manzo sallallahu alaihi wasallam to dan abin da ya saura kafin sallama nan maudi'i ne na karban addu'a wuri ne na karban addu'a yana daga cikin wurare wanda idan bawa ya addu'a ana karba shine mi bayan tahiyya dubur salawat ƙarshen salloli in ka kare tahiyya salatin manzo to wannan addu'a inda zaka jero bayan wannan wuri ne na karban addu'a to kula da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ga wannan addu'ar yayi ta yayi umarni a yi ta kuma ya zaba mata wuri na karban addu'a ya nuna muhimmancin wannan addu'a an gane ko na'am ababen da zamu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko shine mustahabbancin yin wannan addu'ar ƙarshen kowane tahiyya kamar yadda ya zo a cikin waɗansu ruwaye a hili cewa za a yi su ne bayan tahiyya kafin sallama kamar yadda a cikin sahihu muslim an gane fa'ida ta biyu a lalle neman tsari game da waɗannan ababe yana daga cikin addu'o'i wanda suka yi muhimmanci kuma addu'o'i wanda suke sun game ma'ana abubuwa waɗanda suke da dama yana daga cikin addu'a wanda suke jawami sun kumshi abubuwa da dama domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata kula ta musamman kuma wato ita wannan addu'ar ta kumshi neman tsari da dukkan wani sharrin duniya da lahira sharrin duniya da lahira da sabubban su gabaki daya da haka manzo yake umarni a yi ta a maimaita ta kuma a ci gaba da yin ta ba su da dukkan zaka sallaye kai an gane a wannan hadisi yana nuna mana abu na uku shine tabbatuwar azabar kabari cewa azabar kabari gaskiya ne an gane ko tambayar kabari da azabar kabari gaskiya ne yin imani da shi wajibi ne saboda me da yanda suka zo rututu balma mutawatirai ne akan tabbatuwar azabar kabari fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisi shine cewa mutum ya rika tahaffuzi ma'ana ka rika taka tsantsan game da shubuhohi na rayuwa da sha'awoyi waɗanda za su afkar da mutum game da saban Allah domin duka waɗannan shubuhohi da sha'awoyi ababe ne waɗanda suke sababawa bawa sharri an gane ko to tun waɗannan abubuwan ka rika kiyayewa fitinar rayuwa fitinar mutuwa kaza kaza mutum ya kokari yemi ya rika taka tsantsan fa'ida ta biyar a hadisin yana nuna
mutum kullum ya kasance falkekke ne ga du'atu su ga mutane waɗanda suke masu kira zuwa ga sharri ga mutane waɗanda suke yada kangara ga Allah da kuma banna a saman bayan kasa ina san gani domin su waɗannan galiban sukan fito wa mutane ne a fuska na cewa su mutanen kirki ne su suna neman gyara ne an gani mutum sai ya zo maka shi na Allah ne kaza kaza da sauransu amma wannan mutum mana lalataccen mutum ne yana dauke da aqidu marasa kyawo mulhidi ne to mutum ya kamata ya falka ya rika hangin irin waɗannan kaga wannan an samu shi ne daga wa dujal zai zo nuna cewa shi wani limami ne ya nuna cewa shi Allah ne ya yi ruwa ya hutar da tsirrai ya tada matattu haka nan sallama kuma zai yi a gaban ka ka gani nuna maka shi shine na Allah a wurin kuma ƙarya ce to shi wannan dujal yana da kannu yana da ƴan uwa daga cikin mutane kafin shi ya zo kin akwai waɗansu wanda a cikin mutane amma dujuloli ne duk mutumin da yake kiran mutane akan bata da batar da su ta wannan dujal ne amma zai zo maka da riga ta cewa gyara ya zo zai zo maka da riga cewa shi na Allah ne amma kuma ba haka bane to ya kamata mutum ya kula game da irin waɗannan fa'ida ta shidda ta cikin wannan hadisin idan aka ce almasih ba wani ce almasihu ba almasihu Isa ibn Maryam ko ba ka ba Isa dan Maryam ana kiran shi almasihu to idan akwai aka ce almasihu to wake ne Isa ibn Maryam idan aka idlaqin kalman almasih to Isa dan Maryam ake ne an gane ko yawa amma idan aka kayyade shi da wata kalma ko aka kayyade shi da kalmar dujal to wani mutum ne daban ake nihi mafi sharrin yan adam da zai zo a ƙarshen zamani an gane idan aka ce masihu dajjal to wannan ake ni amma idan aka ce ko almasihu to annabin Allah Isa dan Maryamu wato ake ni an gane ko fa'ida ta bakwai kaga ka ce kana neman tsari daga azabar kabari daga azabar wuta sai ka ce wa min fitnatil mahya kana neman tsari da fitinar rayuwa menene fitinar rayuwa shine abin da yake bujurowa mutum a tsawon rayuwar shi na shagaltuwa da duniya da kuma sha'awominta an halice mu dan mu shagaltu da duniya da sha'awomin duniya a an halice mu dan mu bauta ma Allah dan haka asali bautar Allah ce to yana daga cikin fitinar rayuwa wani abu ya zo ya fizge ka sai ka je ka riga abin da ba halice ka dan shi ba ka shagaltu kowa da duniya neman kaza ne neman kaza ne ba ruwanka da lahira wannan fitina ta rayuwa ce to kana roƙon Allah Allah ta'ala yi mi ya tsare ka game da fitinar rayuwa kuma yana daga cikin mafi girman fitinar rayuwa shine su'ul khatima Allah ka tsare mu mutum yayi mummunan ƙarshe wannan ita ce fitina ta rayuwa ka taso mutumin kirki tiriyan tiriyan an san ka da gaskiya da komi sai ka tsuha sai ka zama makaryaci da kai kai kowa gaskiya kana yaron ka da na cijon ka kaga wani mummunan ƙarshe to wannan fitinar rayuwa ce abinda baka yi a da na zalimci da yaudara sai da ka tsuwa sai ka fara wannan fitinar rayuwa ce an fahimta kana kan addinin Allah kana kiyaye dokokin Allah sai da ka tsuwa kawai sai ka rikida wannan fitinar rayuwa ce wannan addu'a tana da muhimmanci ya ku bayin Allah kaga mutum gashi mutumin kirki na ma wallahi sai karshe ya zo iyaz billahi Allah ka tsare mu sai ga mutum ya rikida ya koma to kuma babban fitinar rayuwa ta yi kowace kana musulmi mumini sai karshe ka kusa mutuwa sai ka zama kafiri ana samu ko ba samu ana samu wannan shine babban fitinar rayuwa to Allah tsare mu sai fa'ida ta takwas sai fitnatul mamat ko kenan ina neman tsari ya Allah daga dake daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa miye fitinar mutuwa fitinar kabari tambayar kabari a tambaye ka kuma ka kasa bada amsa. To duk wanda bai bada amsa ba, mun ji hadisin Al-Bara bin Azib ko malaikun za su kikishe ka a bude maka bututu na wutar jahannama. Aikin ka yazo yana wari, shi za ku zauna da shi har abada, abubuwa ne ga sunan marasa kyawu. To Allah kai ya jarrabe ka da ka kasa bada wannan amsar, wannan fitina ce ta mi, ta mutuwa. Kamar yadda yazo a cikin hadisin Bukhari daga Asma binta Abi Bakr take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa innakum tuftanuna fi quburikum, mun zace lalle tabbas wallahi za a rika muku jarrabe ku, a muku tambayoyi a cikin kabarinku. Manzo ya ce misil aw qariba min fitnatid dajjal, yace kamar ko kusa da fitnatid dajjal. Akwai fitna bayan kasa kamata ta dajjal babu, kina ma'ana za a jarrabi bawa a cikin kabarin shi mafi girman jarrabawa. To ka rika roƙon Allah, Allah ya mi ya raba ka da fitinar al-mamat. An gane ko? Sai na ƙarshe fitinar dajjal, wannan sallallahu alaihi wasallam ba taba shiriwa sama bayan kasa. Babu wani annabin da ya zo face sai yana jan hankalin mutanen shi su nemi tsari da fitinar dajjal. Fitina ce mai ma'ana mai girman gaske. Allah subhanahu wataala tsare mu da haka dai. Wannan shine kenan fa'idodin waɗannan hadisai. Da haka dai muna cikin babu du'a'i ba'da tashahhudil akhir, ko mun ji daya a addu'o'in da ake yi bayan tahiyya, wanda ita ce ta farko, neman tsari da abubuwa guda hudu. To kuma insha Allah malam zai ta zano mana irin waɗannan addu'o'i wanda za mu yi ta ganin su insha Allah kenan har ya zuwa ƙarshen babin, isa kuma sai mu ƙara goyawa da sauran babbukan da za su biyo baya insha Allah. Muna wata abin da muka faɗa daidai, Allah ta ba za ba mu ladan kuskure, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والسلام.